Lilim Baba on top.
Northeast Records.
So mo kula dake. So mo kula dake mama. So mo zauna dake. So mo zauna dake mama. Aso akwai yarda, ni akai kina yarda. Me kyau yake tsada, ba kamar kina shaida. Kin ba su duk rata, kin zama yar gata. Akan ki zan yi ta 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 ta. Tana rikitani, eh, tana rikitani. So yaya tana rikitani, yeah. Dare darana kanki na keta tenani, ay, na keta tenani. Akanki na keta tenani, yeah. Zo kibani so, ni mazana so, inde kika so, ni mazana so. Kinji zo kibani so, ni mazana so, inde kika so, ni mazana so, ah. Ke me fare idaniya da ke na ke fariya ni zan baki dariya iya iya iya
matakuta
baby
matakuta matakuta
baby
matakuta matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta
baby
matakuta matakuta
baby
matakuta matakuta
baby
matakuta.
Matakuta.